Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lefe Muryar Zamani daga nan masallacin Juma'a na wato Masjidul Quba dake unguwar Tukuntawa wanda zuwa yanzu aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana kuma babban limamin masallacin Malam Ibrahim Abubakar Tofa ne ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba ta wannan rana kuma yanzu haka ina tare da liman zamu ji a takeice inda hudubar ta maida hankali
auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yau hudubar mu ta ranar 19 ga watan Rabiul Tsani hijira tana 1442 daidai da 4 ga watan Disamba miladiya tana 2020 wato halin da muke ciki na zub da jini da ake na bayan Allah ba gaira ba sama cewa dan adam din nan Allah ya girmama shi ya halice shi da kansa misalin kakan annabi Adam yasa mala'iku suka yi masa sujada ya saukar masa da littattafai da manzanni suka yi bayani gabaki daya aka daukaka dan adam din nan Allah yana cewa walaqad karamna bani adam wa hamalna fil barri wal bahri har zuwa karshen ayar nan amma yanzu jinin dan adam ya zama a arha kuma dan uwan mutum zai wa dan uwarsa mutum da dabba ba za ta masa irin wannan ba to wannan shine zamu da gazgata abinda manzo Allah yake faɗa cewa lokaci zai zo sai yau an yawan ta kashe-kashe to wannan kuma wata ruwaya zai zo lokacin da zai zo mutum ya dau makami ya kashe wani in ka tambaye shi me yasa ya kashe wasa ballanta shi wanda aka kashe wannan zamu zama shaidu mu da gazgata abinda manzon Allah ya faɗa dama zai faɗa abinda bai zo ba kuma ya zo kamar yanda ya faɗa ko wanda kafin ya zo ya faɗe shi kuma wanda suka san tarihi sun abin ya faru to muna roƙon Allah ya yi mana maganin wannan musiba kuma daga cikin abin da ya faru shine cewar irin yanda a wannan zubar mari kasar Maiduguri aka yanka mutum 44 noma suka fito yi a zamfar wasan Juma'a sallah za a yi aka zo za ta da sallah aka kashe mutum 40 kai aka kama halima mu kuma su aka jirkata su wannan na garin zubar mari ma fa an ce har yanzu ma ana samun gawaki to wannan daman za mu tabbatar da manzo Allah ce ba za a yi tashin alƙiyama sai abinda nake jin kallon mu kowane ɗayan mu zama yana kafa domin ba sani ba ko abin ne ya riga ya zo wannan manzo Allah ya faɗa gashi an yi to kuma muna roƙon ita hukumomi wanda Allah ya danka musu da kula da rayuwar mu akai su kare mana wannan abubuwa guda biyar misali wa hamsa din nan Allah ba su iko kiyaye mu da wannan a fitar da mu daga ciki kuma abin takeici arewacin ƙasar nan ne wannan abin ya riga ya ife wani ƙazanta muna ji muna gani tun daga kan shugaba namu ne da masu tsaro kwamishinan tsaro da shi kansa inspector general da wanda yake na DS tun namu ne a gwanin su amma ana irin wayannan abubuwan karshe kuma muka ja hankalin cewa kasan nan ta yi wani abu da muka ja kafafun yaɗa labarai in haka ne ta gayyato kasar China wai ta taimaka wa sojojin mu na Nigeria wasu kuma su kan gimfaki suke ganin cewa wannan ba karamin wato misalin gajiya bane sojojin mu kenan ba za su iya ba sai an gaci to kuma babban hadarin shine cewa kasar China an san yanda suke da America to idan China ta taimaka sojojin Nigeria to tuhumar daman da ake wannan kashe-kashen da ake yi ai ana tuhumar wasu kasashe kenan kasashen nan wanda suke taimaka musu shikenan sai su ci gaba da taimaka musu mukun kasar nan an zama ana ta kashe mu kenan domin amma misalin ba wata ƙasa da take taimaka musu jin China ta shigo kowa ya san abin da yake tsakanin China da America ba zaman lafiya yake ba tsame su ba ta jiko a kogiya kenan America za ta taimaka wa ayyancan mu kuma wannan cashi kenan kasar mu ta zama fagen fama su kera makamai su kama mu ta kashe kawunu ana kashe mu wannan shine
yanzu wace gudunmawa addu'a da kuma koma ga Allah za ta baya
ai yanzu wannan addu'a dama ce ma a samai mu kusa illa bi makasabat aidiku wannan abin da muke tsakanin mu da Allah ne daman majalisar malamai tana kiran cewa a yawaita istighfari ga Allah kowa daidai kunmu a yi wa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a yi istighfari kuma kowa kiyaye dangantakarsa da ubangi a yawaita zikir wannan yace kawai mu fita wannan yace mu fita
to da fatan Allah ubangiji ya bamu ikon komawa ga Allah ta hanyar yawaita istighfari da addu'o'in domin dai ya fitar da mu daga halin da muka shiga kamar yanda malaman suke faɗa wasu abubuwan halayenmu da ɗabi'unmu ne suke janyo mana Allah ubangiji ya magance mana Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lefe Muryar Zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidul Quba dake unguwar Tukuntawa.